yadda matan da magaran suka gudanar da sallar sabanin shekarun baya sun shirya lakca ne a bana la'akari da maudu'in da ya mai da hankali kan wannan cuta ta COVID-19. Madam Ibrahim Ummul Muminina ita ce mataimakiyar darakta mai kula da harakar mata da yara kanana a nan jihar da magaran.
Wannan salla ta bana da muka shirya fi sabilillah salla ce mun shirya ta bisa zancen wannan maudu'in ne. Bisa zancen mata ne ba su fama da suke bisa cutar wannan ta COVID, bisa shi ne za a waye musu kai a kwatanta musu abu matakan da ya kamata a ɗauka don kiyayewa da wannan cutar.
A wajen lecture, ƙungiyoyin mata daban-daban sun bayyana irin gudunmuwar da suka bada wajen yaƙi da cutar ta coronavirus.
Sunana Maryam Manu, ƴar jarida ce wadda muke gidan Radio Alternative da Magaram. A matsayin mu mata na ƴan jarida a nan da Magaram, kan abin da ya shahi yaƙi da wannan cuta ta corona, mun bi sau da ƙafa aikin da shi wannan komiti na jiha yake na alƙarƙashin jagorancin hukumar kiwon lafiya na Delta State ta da Magaram, da a faɗakar da al'umma, a waye ma al'umma mata kai a lokacin corona, na ga mun taka rawar a zo a gani.
Ni ce Hajiya Maryama Mamman, lalle da sunan kungiya ta mata Jarumai, mun yi aikace-aikace da yawa zamanin coronavirus, har yanzu ma dai kungiya tana ci gaba da aikinta. Tun shigowar fari ta coronavirus, mata sun yi kuɗi-kuɗi da kansu, an sayi sabulilluka da wannan canhu da ake sawa a hanci. Insha Allah mun shiga cikin wurare daban-daban, don har mota muka ɗauka muke shiga wuri-wuri, unguwa-unguwa, muka yi ta wayewa kan al'umma, saboda a lokacin nan a yi aiki da matakai na kariya. A zauwar corona ta biyu, ana ci gaba da waya mata 'yan uwanmu kawunan su.
Hajiya Sharifatu Oke, an ƙara ba mu kuzari dangance da ƙoƙari da mata suka yi, musamman ma a nan mun shi wata ƙungiya ta mata. A lokacin da annobar ta fara, ƙungiya ta mata ita ce wadda ta fara kawo taimakonta bisa hanyoyi na kariya wa'anda aka ɗauka. Kenan sai a ce alhamdulillah mata sun yi ƙoƙari wannan fanni.
Daga lokacin da cutar ta fara a nan Niger har ɓullar coronavirus ta biyu, mata sun taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cutar, abinda ya kai hukumar kiwon lafiya ta jihar da Magaran jinjina musu, cewar Isaka Gambo, wakilin daraktan kiwon lafiya na jihar da Magaran.
Bisa yaƙi ga wannan cuta ta coronavirus, ƙoƙari na mata a gungu da yawa. Akwai mata likitoci, saboda tunda aka fara samun kakinan na coronavirus, likitoci sun yi tsari an ringa kai su, wasu suna kwana ma a airport irin jirgi, wasu kuma a hanya ta shigowa cikin gari kamar post de police. Hallo dai, akwai kungiyoyi na mata su ma wannan a jinjina musu, sun yi kokari mun gansu, tunda wasu kudin su ma suka ringa sawa, suna sayen sabuli suna raba ma mata, kuma wasu suna zuwa kuma suna galgadi. Gaskiya mu gode ma mata. Mai gidan mu dai rasfe ya kunta a jinjina mata sun yi kokari a kuma kiwon lafiya ta jaha.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.